Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga dambirin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 28 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji cewa wasu da ake ganin masu da'awar gudun hijira ne sun yi bore a Agadez Jamhuriyar Niger, inda suka yi kone-kone kuma akalla rai guda ya salwanta. Al'amarin da ya sa wasu mutanen yankin ke cewa
tun zuwansu muna tsoron haka nan, paske waɗannan mutane muna tan mahani mutane ne wanda yake inda suka fito ma ba zaman alheri ba suke ba.
Za a kuma ji yadda tsawaita wa'adin karɓar sunayen 'yan takara da hukumar zaben Najeriya ta yi ke tasiri kan fagen siyasar ƙasar. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da ansoshin tambayoyinku. Akwai labaran wasanni da Murtala Sanyin na ke gabatarwa. To amma kafin nan, ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rundunar sojan Rasha ta ce ta kwace layman da ke gabashin Ukraine, muhimmin gari da ke da layin dogo a yankin Donetsk. Ta yiwu kwace garin na nuna alamun sauyi a yakin Ukraine. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar, ta ce bayan hare-haren haɗin gwiwa na rundunonin sojan jamhuriyar jama'ar Donetsk da na Rasha, an kwace gaba ɗayan garin Krasnolayman daga hannun masu kishin Ukraine. A yau Asabar kuma, Rasha ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami samfuran hypersonic a yankin Artek. Ma'aikatar tsaron ta ce makamin na Zircon ya yi tafiyar nisan kilomita 1,000 kuma ya yi nasarar dira akan abin da aka auna a yankin na Artek. Kwace garin Layman ya share fagen da yanzu Rasha za ta fara kaddamar da kai hare-hare na gaba a yankin Donbas. Garin yana da tazarar kilomita 40 yamma da Severodonetsk, birni mafi girma a gundumar Donbas, wanda har yanzu yake hannun dakarun Ukraine. Severodonetsk, birnin da Rasha ta maida hankali akai a yakin, yanzu yana fuskantar lugudan wuta. Gwamnan yankin Luhansk, inda tare da Donetsk ke karkashin Donbas, a jiya Juma'a ya faɗi cewa sojojin Rasha sun shiga Severodonetsk. Mai ba shugaban Ukraine shawara kuma mai shiga tsakani a shawarwarin samar da zaman lafiya da ake yi, Mykhailo Podolyak, ya faɗa a yau Asabar cewa ba za su amince da duk wata yarjejeniya da Rasha ba, kuma sai da ƙarfin tuwo za a iya dakatar da mamayen Moscow. Rasha da Ukraine sun sha tsira wa juna yatsa bayan da aka kasa samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi, inda a baya-bayan na aka yi tattaunawa ido da ido a ranar 29 ga watan Maris. A farkon watan nan, Fadar Kremlin ta faɗi cewa Ukraine ba ta nuna alamun son a ci gaba da tattaunawar sulhun, yayin da jami'ai a Kyiv suka dora alhakin kikigan da aka samu akan Rasha. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce shugaba Vladimir Putin shine kadai jami'in Rasha da yake son ganawa da shi don tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne Amurka ta sanya wa wasu bankunan Rasha guda biyu takunkumi da wani kamfanin Koriya ta Arewa da kuma wani mutum da ta zarga da tallafawa shirin Koriya ta Arewa na kera makaman nukiliya. Lamarin da ya kara haddasa matsin lamba ga Pyongyang saboda sake harba makamai masu linzami da ta yi. Matakin na baya-baya da Amurka ta dauka na zuwa ne kwana guda bayan da China da Rasha suka ki amincewa da kudirin da Amurka ta jagoranta na neman majalisar ɗinkin duniya ta ƙara ƙaƙabawa Koriya ta Arewa takunkumi akan harba makamai masu linzami da Koriya ta yi, abinda ya kawo rabuwar kawuna a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a karan farko tun bayan da kwamitin ya fara ɗaukar matakan ladabtar da Pyongyang a shekarar 2006. Matakin kin amincewa da kudirin ya zo ne duk da gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango na ICBM da Amurka ta ce Koriya ta Arewa ta yi karo na 6 a wannan shekarar, kuma alamu sun nuna cewa Pyongyang ta yi shirin gwajin makaman nukiliya a karan farko tun shekarar 2007. Gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta gayyaci jakadan Rwanda ta kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen saman kamfanin Ruwan Air zuwa Congo a matsayin mai da martani akan abin da ta ce Rwanda na goyon bayan 'yan tawayen M23 da ke kai farmaki a gabashin Congo. Kasar Rwanda ta musanta goyon bayan 'yan tawayen waɗanda suka danna kusan tazarar kilomita 20 zuwa babban birnin Goma na gabashin Congo a wannan makon, suka kuma kwace wani sansanin soja mafi girma na wani ɗan lokaci. Masu bincike daga Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya su ma sun zargi Rwanda da goyon bayan kungiyar ta M23 a lokacin rikicin shekarar 2012 da 2013 wanda 'yan tawayen suka kama birnin Goma na ɗan lokaci, sai dai Rwanda ta musanta zarge-zargen. Kakakin gwamnatin Congo Patrick Muyaya shi ne ya sanar da dakatar da zirga-zirgar jiragen saman na kamfanin Rwanda da kuma gayyatar jakadan Rwanda a daren jiya Juma'a bayan wani taron majalisar tsaron kasar da aka yi.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda 'yan gudun hijira suka yi bore da ƙone-ƙone aka kuma samu salwantar rai, al'amarin da ya tayar da hankalin mutanen yankin. Hamid Mahmud gare ka.
A wani mataki na nuna rashin jin daɗin su saboda irin halin da suke ciki, 'yan gudun hijirar suka tayar da tarzoma, inda mutum ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar ya rasa ransa tare da jikkata da yawa daga cikin su, yayin da suka tada ƙone-ƙone wasu wurare daga cikin sansanin da kuma baburan jami'an tsaron da ke kulawa da su a wannan wurin. Ga wani daga cikin 'yan gudun hijirar da ya tsira da ransa. Wata tarzoma ce ta ɓarke tsakanin 'yan gudun hijirar da ba sa ga maciji da juna, kuma daman 'yan gudun hijirar suna korafe-korafen kan yadda ake kulawa da su a cikin sansanin. Daga nan ne wannan tarzoma ta tashi, kuma kowanne na ikirarin shi ke da gaskiya. A nan ne jami'an tsaro suka shiga lamarin don sanin abin da ke faruwa. Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar suka farma jami'an tsaron, ta nan ne suka shiga ƙone-ƙone da kuma ƙone babura da ma wasu gine-gine. Da kyar na samu ni ma na tsira daga wannan tarzomar. Tarzomar dai ta tayar da hankula mazauna garin Agadez, inda kungiyoyin farafulla a Agadez ke ganin daman 'yan gudun hijirar na da wata manufa. Salifu Manzo, mamba na kungiyar farafulla a Agadez.
Abin ya ba mu tsoro kwarai. Wanda aka ce yana gudun hijira, halaka ba shi takardar gudun hijira. Ba mu tsammanin ba za su zo su taka doka a cikin ƙasa. Sun zo kuma sun kawo wata tarbiya wadda ba ita ba ce muke son mu gani a gare su.
Amumun Agali, ɗan majalisar jiha, ya yi kira ga mahukunta na su ɗauki mataki.
Ba mu ji daɗin shi ba tun farkon ma da aka kawo su garin Agadez. Muna cewa bai kamata ba, Agadez dai ja tana gari ne wanda yake lalle na tarbin bako, amma fa bako shi ma ya san da cewa ana kula mishi. Tun zuwansu muna tsoron haka nan, paske waɗannan mutane muna tammahani mutane ne wanda yake inda suka fito ma ba zaman alheri ba suke ba. Kuma muna tsoro in bai a dauki matakai ba suna iya su haddasa wani abu daban banda wanda suka yi nan yanzu.
Kawo yanzu dai ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya reshen jihar Agadez bai ce ofan dangane da wannan tarzomar ba. Sai dai ba shi ne irinsa na farko da 'yan gudun hijirar ke ƙona wurarensu ba. Ko a shekara ta 2020 sai da 'yan gudun hijirar suka ƙona yakunan kwana kimanin 290. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid, bari mu ƙetara Najeriya, inda tsawaita wa'adin karɓar sunayen 'yan takara da hukumar zaɓe ta yi ke tasiri kan tsare-tsaren wasu jam'iyyu. Sale Shehu Ashaka, gare ka.
Kwamishinan labaru da ilmantarwa na hukumar Festus Okoye ya ce matakin ya biyo bayan taro ne da majalisar haɗin kan jam'iyyu ta buƙaci a ƙara lokaci don uku ga wata ya sa jam'iyyu sun takura. PDP dai ta riga ta fada gudanar da zaben fidda gwanin don kusan duk wakilan da za su yi zaɓe da 'yan takara sun iso Abuja. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa Ambassador Umar Ilyasu Damagum ya ce ba sa fargabar komai don ƙwarewarsu a lamuran siyasa.
Ke saboda duka alƙaluma sun nuna kuma mun ƙara himma. Kurakure da muka yi a baya mun riga mun yi la'akari da shi kuma muna kan gyaransa har yau, kuma muna kokari mu cimma wannan buri ba don komai ba, saboda mu kwato al'umma daga cikin akuba da suke ciki.
Da alamu APC ta yi amfani da damar ƙarin lokaci da hukumar zaɓe ta yi, inda za ta ɗage babban taronta zuwa 6-7 ga watan gobe. Jigon APC Sanata Abu Ibrahim ya ce yadda APC kan dage lokacin zaben fidda gwani dabarar lashe zabe ne ko samun galaba kan sauran jam'iyyu.
Siyasa kenan, kullum suna neman advance ne zakai wanda zai saka wancan kai wancan jam'iyya. Wannan kallon kowa ake, saboda da farko dai mu muka da PDP bayan ta shekara wajen Shano tana mulki, muka zo muka da to don so ke ta kada mu duk abin da nake kallo kan wannan da ina furan zai to arewa ko kudu. Ita APC na ganin kudin PDP ta fito daga arewa to ni kuma ina gani ba haka bane ba. Da a gaban mu nan da girman mu aka abi wala ka da bushe kofa a kan.
Musamman a yankin arewa mai yawan ƙuri'u, jam'iyyu biyu na APC da PDP ke daukar hankali, inda yanzu aka samu ƙari da jam'iyyar NNPP. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Sale, yanzu kuma ga an soshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Dan Allah VOA Hausa, ku tambaya min masana, kowace ƙasa ta fi sanyi a duniya? Mai tambaya Garba na Hali Kamba, unguwar Dogon Rini, Kamba, jihar Kebbin, Najeriya. Sai kuma maimaicin tambayar nan game da Comrade mai cewa, assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku yi min ƙarin haske kan kalmar comrade. Shin wane ne comrade? Me kalmar comrade ke nufi? Shin waɗanne alamomi comrade ke da su? Ta yaya aka samu wannan sunan, kuma a wace shekara? Wai da gaske ne comrade bai da aikin yi? Masu tambayar haɗin gwiwa Kakamai Yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak, jihar Borno, Najeriya. To bari mu fara da tambaya kan ƙasar da ta fi sanyi a duniya. Idan mai tambayar Malam Nahali Kamba na tare da mu, ga ansarka da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Madube Tumba Kwabi da ke koyar da darasin kimiyyar yanayi da muhalli ko geografiya a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya FCE a takaice da ke Yola, jihar Adamawar Najeriya, wanda ya ce:
To, a wannan tambayan da aka yi cewa wace ƙasa ne ta fi sanyi duniya, to, akwai ƙasashe masu sanyi a duniya, amma yawancinsu dai ta waje ƙasa Asiya na. To, amma dai bari in amsa in fara da wanda ta fi sanyi kafin waɗansu ƙasashe da suke biye da shi, saboda matambayi da sauran al'umma su sani ƙasashe nawa ne muke da su masu sanyi da kuma wace ce ta fi sanyi. To, a duk ƙasashe guda 20 wanda su suke da sanyi duk duniya, wanda take gaba da su duka ta wajen sanyi shine kasa Antarctica, wanda kasa ce sanyinta tana kasa da degree na Celsius waje kasa da 92.3. Ito kuma ta waje degree na Fahrenheit tana kasa da 133.6. Shine mafi sanyi a ƙasa duniya. Bangaren da ya fi sanyi a wannan ƙasa da ta sashi a gabaci ko ƴansu ƙasashe kuma, wato gabaci gu ne wanda ana ce da shi Eastern Antarctica Plateau. Wato gabashi Antarctica ta waje wato tudu ne a gun. A wun ne sanyin take da matuka ga bisa duk duniya. To, mabiye kuma da wannan ƙasan ta waje sanyi ita ce ƙasar Russia. Ita ma tana da sanyi amma tana ƙasa da wannan ƙasa. To, a ƙasa Russia kuma akwai ƙasa, akwai gun da ake kira Vostok Station. Ita ce da sanyi a wancan ƙasar Russia, wanda degree na Celsius nanta tana ƙasa da 89.2. To, akwai waɗansu ƙasashe kamar Canada wanda number 3 ne a sanyi. Akwai kuma United States of America, ita ce number 4 a sanyi. Akwai ƙasa Mongolia, ita ce number 5 a sanyi. akwai kasa Kazakhstan ita ce number 6 a sanyi, akwai kasa Norway ita ce number 7 a sanyi, akwai kasa Kazakhstan ita ce number 8, akwai kasa Finland ita ce number 9, number 10 a cikin kasashen kuma shine Estonia, to 11 ita ce kasar Sweden, ta 12 kuma ita ce kasar Belarus, na 13 ita ce kasar Denmark, to 14 ita ce kasa Latvia, to 15 ita ce kasa Austria, 16 ita ce kasa Switzerland, 17 ita ce kasa Iceland, 18 ita ce kasa Lithuania, 19 ita ce kasa Poland, ta karshe kasa ta 20 na sanyi ita ce Slovakia. Wayannan kasashe ne wanda aka sani da sanyi a duniya duka, wanda kuma ba ma za a ce duka wurare cikin kasa ne da tsananin sanyi ba, saboda inda jama'a suke yawa watar na ana samu zafi, so haka wayansu gefen su ne wanda suka ba su wannan cingaba ta kasancewa kasashe masu sanyi a duniya.
Sai kuma maimaicin ansar tambayar su Kakamai Yidi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak game da Comrade. Idan ana tare da mu ga maimaicin ansoshin da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samu daga wurin Dr. Babu Kwai Gire, wanda ya ce:
Assalamu alaikum. Wato lado ita kalmar comrade dadaddiyar kalma ce wacce ta samo asali, muna iya cewa daga harsuna kaman Faransanci da Spaniyanci. To ita kalmar comrade abinda take nufi shine amini, wato abokin hulɗa kenan. To amma kalmar comrade din ta fi bunƙasa ne a lokacin da aka yakin juyin juya hali na 1789 a Faransa, lokacin da in ba kamanta ba wato yaki ne na wato kusan aiye cewa juyin juya hali ne wadanda yake na kwatar yanci, saboda yanda ake musguna ma ma'aikata da makamantansu, aka zo aka hada karfi da karfe waje guda aka yaki wannan aka yi juyin juya hali. To sannan kuma daga baya kalmar ta sake wato kwararowa inda ake nuna akida cewa, to misali ta komunisanci ko kuma ta wannan yan gurguzu, in ka duba a tsarin tsohuwar tarayyar Soviet, yawwa, to zaka tara cewa akwai wannan akida ta yan gurguzu din nan ko komunisanci. To kalmar sai ya zamana tana nufin abokin gwagwarmaya ko kuma wanda ya zanto kuna da akida iri guda ko kuma ra'ayi na kwatowa al'umma waɗanda ake musgunawa hakkinsu. To ai in ka lura da ra'ayin gurguzu shine wanda ya nuna cewa fa ya kamata kowa a bashi darajarsa, a bashi muhimmancinsa, dukiyar ƙasa kuma ta kowa da kowa ce da makamantansu. To anan sai ya zamana duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayin, wanda kuma yana yaki da zalunci, to ana kiransa comrade. To ya sake yin tambaya, shin ya ake saka masu comrade din? Sakayya ita ce ai in aka yi nasara a wannan gwagwarmayar, su an saka musu kenan. Misali an zo ana cin zarafin talakawa, ana musguna musu, rashin adalci yayi yawa da makamantansu, shi comrade kuma ya zo ya jagoranci mutane, sannan kuma aka yi nasara a wannan. To ai kaga shi burinsa ya cika kenan, don shi dama comrade burinsa shine ya ga cewa dai komai na tafiya daidai, ba zalunci ba kuma musguna ma wanda ba shi da ƙarfi. To sai dai a 'yan shekarun nan abinda aka sani na shi comrade, an samu wasu komrorin za a ce, waɗanda alal haƙiƙa farkon tafiyar su kowa ya zaci cewa yaƙi suke yi da zalunci, kuma sun fito ne saboda su taimaki shi talaka. To amma kuma da ya zamana an musu sakayya ta fiskar, aka zaɓe su a siyasance, suka jagoranci mutane, sai muka ga canji na siga. Yayi magana cewa shin daga gaske ne wai su comrade ba su da aikin yi. To ai da zarar ka ce comrade tunda a matsayinsa na jagora na gwagwarmaya ne, kaga ba a cewa ba yi da aikin yi. To amma kuma galibi zaka tarar su comrade din saboda su ma suna cikin waɗanda aka musgunawa ne. Su suka san inda ke diwa, su suka san inda ke zafi ba talaka. To kaga su ma kenan suna cikin tafiyar. To sai zamana sun jagoranta. To daga baya ita wannan kalmar ta sake komawa ta dauki wani salo kuma ai saboda galibi shi wanda bai da ilimi ya zai jagorance ka kwaci yanci, shi ya san ta inda ake musguna maka, shi ya san haƙƙi, shi ya san doka. To kaga nan ba abun mamaki bane ya zamana su waɗanda suka yi karatu daga cikin mu ne, waɗanda muke ganin cewa suna da aƙida na taimaka mana, ya zamana su ne suke jagoranta wannan harkar, har suke ake alamanta su da suna comrade. To kaga nan ya nuna cewa kenan lalle ne a samu su ƴan boko ne, saboda su suka san abubuwan da ke faruwa na zalunci na gwamnati da makamantansu. To don haka ita kalma takan iya faɗaɗa ko kuma ya zamana an samu ma'anarta ta ragu. To wannan yana ɗaya daga cikin yadda kalmar ta faɗaɗa ne take nuna cewa galibi in an ce mutum comrade ana nufin dan boko, saboda kuma ka san shi comrade kamar da na faɗa dama ba wani ne mai abun hannu ba. To kuma tunda ba shi da abun hannu, ai kaga ba yadda za ya yi kyauta, dama shi ma ba ya da shi, amma kuma yana jagorantar mutane ne wajen kwato musu haƙƙinsu. To magana cewa shi comrade yana gefe-gefe, baya son shiga jama'a, sannan kuma za a same shi watakila da wasu ra'ayoyi waɗanda watakila ita al'umma ba ta fahimce shi ba, yana nan kaman bahago-bahago haka. To watakila wannan ɗin saboda kamar da na faɗa harkar comrade ɗin ne ta fara canzawa, ta fara komawa wani abu, sai mutum ya zamana to maimakon yake nuna mutane aƙidarsa, sai ya zamana yana ƙyamatar abubuwan da mutane suke yi ne. To kuma kaga tunda ba wani abun hannu ne da shi ba, maimakon a ce ya zo mutane suna nuna ko guje ma irin aƙidar da yake yi, to sai gefe-gefe da su. Saboda lado zamani ne namu wanda yake wallahi al'amarin fa sai dai mu ce kai la haula wala quwwata illa billah. Saboda wallahi ba abun mamaki bane ka tarar mutum a kira shi a zagi sannan a bashi 1000 ya karba, saboda mutane gaba daya ko saboda lalaci ko kuma saboda rashin tarbiya ko kuma wani abu makamancin haka, mutane gaba daya an lalace, musamman ma matasan mu, ka ga suna ta wasu kalamai na zagin iyaye, su suna ga wannan su ne wayewa. To ba abun mamaki bane idan comrade ya lura da ire-iren waɗannan abubuwan ya ga cewa gara shi yayi gefe. Sannan kuma ita al'umma dama a kullum tana da zabin maida abu wanda yake mai kyau ma ta maida shi mummuna, a dauki mummuna a maida shi kyakkyawa. In ka duba yanzu ko da aiki ne mutum yake, idan aka kai shi inda yake almunda hana yake yana satar dukiyar jama'a, ba cewa aiki ya samu alheri ba. Sannan kuma wanda watakila aka kai shi ire-iren waɗannan wuraren ya yi kokari ya tsare gaskiya, sai a ce matsiyaci bai da albarka, ko a tandun mai kasa shi haka zai fito fari fat. Wannan ya danganta ga wasu al'umma ne waɗanda su kuma fasarar comrade din haka take nufi a wajensu. Allah ya sa mun fahimta.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Madube Tumba Kwabi na FCE Yola da Dr. Babi Kwaigire na Jami'ar Modubo Adama da ita maki Yola Adamawa Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba, da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma lokaci yayi da Murtala Sanyin na zai shigo da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Yanzu haka ana nan ana fafata wasan ƙarshe ta gasar ƙwallon ƙafar cin kofin zakarun Turai tsakanin ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain da kuma Liverpool ta Ingila, wasan wanda ake bugawa a babban filin wasa na Paris da ke ƙasar Faransa. Maimaitawa ne na karfkiyar da ƙungiyoyin biyu suka yi a wasan ƙarshe ta gasar ta shekara ta 2018, wacce Real ɗin ta yi galaba da ci 3-1 ta kuma lashe kofin gasar. Real Madrid da ke cikin jerin ƙungiyoyin da suka fi tarihin yawan lashe gasar tana neman ɗaga kofin karo na 14 ne, yayin da Liverpool kuma ke neman lashe gasar karo na 7 a tarihi. Sabon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Super Eagles na Najeriya, Joseph Osero, ya soma aiki a wannan makon. tare da nuna farin ciki akan dagewa da kishin kasa da ƴan wasan kasar suka nuna masa. Pocero, wanda ya sami aikin na coachin Super Eagles ta hanyar takwaransa na kasar Portugal Jose Mourinho, ya yi alkawarin yin aiki tukuru domin baiwa mara da kunya. ƴan wasan na Nigeria na Super Eagles da yana fuskantar fushin ƴan kasar bisa kasa tabuka abin a zo a gani a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2022, lamarin da ya sa ta kasa samun gurbin fafata gasar ta bana. Wani ne ya kai gasar lamar mai horar da ƴan wasan kasar kuma dan kasar Augustin Egabon tare da mai gurbin sa da sabon kocin dan kasar Portugal. Ana saran sabon kocin ya soma atisayi da ƴan wasan a gobe Lahadi a nan Nigeria. Gabanin fafata wasannin sada zumunci da kasashen Mexico da Ecuador da kasar ta Nigeria za ta buga. A Ingila kuma dan kasar Russia Roman Abramovich ya yi bankwana a hukumance da kungiyar Chelsea da ya mallaka tsawon fiye da shekaru 10. Karshen zamanin Abramovich ya zo ne a jiya Juma'a sa'ad da sababbin mallakan kungiyar a karkashin jagorancin hamshakin attajirin kasar Amurka Todd Boehly suka karbi ragamar kungiyar a hukumance. Hakan ko ya biyo ne bayan takunkumin da kasar Burtaniya ta kakabawa Abramovich, biyo bayan mamayar da kasarsa ta Rasha ta kaiwa Ukraine a yayin da ake zargin alaka tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin. An ba da tabbacin cewa farashin sayar da kungiyar ta Chelsea ya kai zunzurutun kuɗi har kusan fan miliyan 2,000 da miliyan 500. To sai dai a sakonsa na bankwana mai sosa zuciya, Abramovich ya ce ba zai taɓa mantawa da shugabancin kungiyar ba, wadda a jumlace ya bayyana a zaman babban nasara kuma muhimmin al'amari da ya faru a rayuwarsa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Wannan haka yake, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
Rundunar sojan Rasha ta ce ta kwace Lyman da ke gabashin Ukraine, muhimmin gari da ke da layin dogo a yankin Donetsk. Ta yi kwace garin na nuna alamun sauyi a yakin Ukraine. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar, ta ce bayan hare-haren haɗin gwiwa na rundunonin sojan jamhuriyar jama'ar Donetsk da na Rasha, an kwace gaba ɗayan garin Krasny Lyman daga hannun masu kishin Ukraine. Mai ba shugaban Ukraine shawara kuma mai shiga tsakani a shawarwarin samar da zaman lafiya da ake yi, Mykhailo Podolyak, ya faɗa a yau Asabar cewa ba za su amince da duk wata yarjejeniya da Rasha ba, kuma sai da ƙarfin tuwo za a iya dakatar da mamayar Moscow. Russia da Ukraine sun sha tsirawa juna yatsa bayan da aka kasa samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiya da suke yi, inda aka yi tattaunawar baya-baya ta ido da ido ranar 29 ga watan Maris. A farkon wannan watan, Fadar Kremlin ta faɗi cewa Ukraine ba ta nuna alamun son a ci gaba da tattaunawar ta sulhu, yayin da jami'ai a Kiev suka ɗora alhakin ƙiƙi ga kan da aka samu a kan Russia. A jiya Juma'a ne Amurka ta sanya wa wasu bankunan Rasha guda biyu takunkumi da wani kamfanin Koriya ta Arewa da kuma wani mutum da ta zarga da tallafawa shirin Koriya ta Arewa na kera makaman nukiliya. Lamarin da ya kara haddasa matsan lamba ga Pyongyang saboda sake harba makamai masu linzami da ta yi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.